jam'iyyar APC da ta kaddamar da taron yakin neman zabanta a arewa maso yammacin Najeriya ta ce tana da maganin matsalolin da ke damun yankin baki daya kamar da yadda dan takara shugaban kasa na jam'iyyar Sanata Bola Ahmed Tinubu ya sheda wa magoya bayan da suka halarci taron jam'iyyar a jihar Kaduna.
Insha Allah, all those troublemakers, violent kidnappers, all troublemakers, I assure you, we eliminate them.
Yace da yadda Allah duk masu tada hankali da masu satar mutane da sauran masu yamutsa al'umma za mu tabbatar da an kawo ƙarshen su baki daya. Shi ma dai dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar ta APC Sanata Kashim Shatima yace jam'iyyar APC tana da tsarin fidda Najeriya daga halin da take ciki yanzu.
Mun je wajaje diyawa fi sabilillahi karban da akai mana a Kaduna ya kai a yabawa gwamnan Kaduna da mukarrabansa bisa ga wannan kyakkyawar karba da akai mana. Jama'a, azabe mai zuwa, azabi Ashuwaju Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasar Najeriya, insha Allahu zai inganta rayuwar al'umma, zai kawo zaman lafiya, zai tallafa yanayin da muke ciki. Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya bamu haɗin kai, Allah ya bamu ingantan arziki.
Sanata Abdullah Adamu shine shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, kuma ya ce ƙuri'ar yankin arewa maso yammacin Najeriya dai ita ce nan 'yar manuniya na wadda zai lashe zaɓe.
Ba shakka, duk abin za a faɗi, ku faɗi mana daga irin wannan taro da muka gani a Kaduna. Dama can ba ka maganan arewa, ba ka yi maganan Kaduna ba. To saboda haka fatanmu ranar 25 da watan Fabrairu ko watan biyu mai zuwan nan, ku fito kwanku da kwarkwatanku, ku bai wa uwar mara ɗakunya. Da mun ga ƙuri'ar wannan shiyar Najeriya sai an gama.
Kafin taron kaddamar da yakin neman zaben na wannan rana ta Talata a garin Kaduna dai sai da tawagar Sanata Bola Ahmed Tinubu ta ziyarci fadar mai martaba sarkin birnin Gwari a Shiya ta biyun jihar Kaduna. Inda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya ce ɗan takarar shugaban ƙasar ne da kanshi ya ce dole sai an je yankin na birnin Gwari domin yi musu jajen hare-haren 'yan bindigan da ke addabar su.
Yace ya ji labarin wata masarauta da ake kira birnin Gwari, 'yan ta'adda sun shekara da shekaru suna matsa musu, ko da yake ya ji an samu sauki sai ya ce to ina so in je. An ce sarkin birnin Gwari shi ne sarki na biyu rin tsufa a wannan jiha, zan zo shi ma in gaishe shi sannan in jajanta ma mutanen birnin Gwari. Ana jiran shugabanci ne da zai kawo tallafin da za a yi durin nan dazuzzukan nan da ake gani ya zama gonakin mutane ne.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.